Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 6 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
To Mahmud, hukumomi a jihar Ondo, Najeriya suna gudanar da bincike a yau Litinin akan wani mummunan hali da aka kai a wani cocin Katolika a jiya Lahadi. Bayan samun nasarori a cikin ƴan kwanakin nan, mayakan Ukraine da suka gwamza fada a birnin Severodonetsk sun rasa wasu yankuna da suka koma hannun rundunar Russia, a cewar gwamnan yankin. Ghana, India na fuskantar babban fushin diplomasiya daga kasashen musulmi bayan da wasu manyan jami'ai a jam'iyyar Hindu ta masu kishin ƙasa suka yi kakkausar suka ga musulmi da annabi.
To babu Yakubu, makeri kenan da fatan za a mun afuwa, kuma kanin labaran kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa biyo bayan samar da rundunar kawance ta dakarun kasashen yankin tafkin Chadi da ke yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram, kowane irin tasiri wannan runduna ta yi zuwa yanzu?
Ba za mu ce ba yau ila duka an gama da, amma an kaiye mu da yau.
A jamhuriyar Niger ana ta kace na ce bayan da kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta nada tsohon shugaban kasar Isu Muhammadu a matsayin mai shiga tsakani a sasanta rikicin Burkina Faso.
Ina ganin zai iya sarkewa
ta halaka ta dindigin tsakanin shi da Faransa. That is my chicks.
Muna tafa da wasu rahotanni da kuma shirin ilimi gar kwadan Adam, amma da wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma bar mu fara da shan labaran duniya a zagaye na farko tukuna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumomi a jihar Ondo, Najeriya suna gudanar da bincike a yau Litinin akan wani mummunan hali da aka kai a wani cocin Katolika. Ba a gane takamammen adadin mutane da aka kashe a harin na jiya Lahadi ba a kan cocin St. Francis Catholic Church, inda kakakin gwamnatin jihar Ondo ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP cewa 'yan bindigan sun kashe mutane 21. Kana Reuters ya ambato adadin da wani likitan Ondo ya bayar, cewa mutanen da suka mutu sun kai 50. Asibitoci na duban waɗanda suka jikata a cikin halin, yayin da wasu masu taimako suke ba da jini domin ceto masu fama da rauni. Gwamnan Ondo Rotimi Akeredolu ya lashe takobin ɗaukar mataki akan waɗanda suka kai halin. Kana ya ba da umarni a ɗanyi ƙasa da tutoci domin girmama waɗanda abin ya shafa. Fadar Vatican ta ce Papa Roman Francis ya yi addu'a ga waɗanda lamarin ya shafa da ma ƙasar baki ɗaya na hali mai zafi da aka kai a lokacin wani buki, kuma ya saka kowa a cikin addu'a Allah sanyaya zuciyarsu. Bayan samun nasarori a cikin ƴan kwanakin nan, mayakan Ukraine da suka gwamza fada a birnin Severodonetsk sun rasa wasu yankuna da suka koma hannun rundunar Russia, a cewar gwamnan yankin. Masu kare mu sun yi ƙoƙarin kai hare-haren mai da martani na ɗan lokaci. Sun kubutar da kusan rabin birnin, to amma lamari ya kuma ɗan taɓarɓare mana, in ji Sarhi Haidai, gwamnan yankin Luhansk da ya haɗa da birnin Severodonetsk, yana faɗa a yau Litinin. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Litinin cewa an ci gaba da gwamzar ƙazamin faɗa a birnin Severodonetsk. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wani balagoro da ba a saba gani ba zuwa wajen birnin Kyiv a jiya Lahadi, inda ya je gabashin ƙasar Ukraine ya gana da sojoji da kuma 'yan gudun hijira. Ya yi da zango a wasu wurare, ciki har da Lysychansk da ke kusa da Severodonetsk. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Biyo bayan samun rundunar ƙawance ta dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi da ke yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram a tsibirin da ke zagayen tafkin. To shin wani irin tasiri wannan runduna ta yi zuwa yanzu? Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da a halin yanzu yake ƙasar ta Chadi ya yi ƙoƙarin lalbo mana amsar wannan tambaya a wannan rahoto da ya haɗa mana daga Injamina.
Rikicin na 'yan ta'addan Boko Haram wanda ya samo daga jihohin kan iyaka na Borno da Yobe daga bangaren Najeriya, sannu a hankali ya mamaye kasashen yankin, wato Niger, Kamaru da Chadi. Wannan kuma ya sa shugabannin kasashen yankin suka kafa wata rundunar haɗin gwiwa don tunkarar wannan babban ƙalubale. Bayan da ya kafa ta, Wannan runduna ta kaddamar da harare daban-daban, kama daga operation gama aiki, operation rawan kada, operation yancin tafki zuwa operation amnifakat. Shi ma babban komanda na yanzu General AK Ibrahim ya kaddamar da wani mummunan farmaki mai zafin gaske da ake kira operation sharan fage, wanda ya taimaka wurin share fagen murkushe tasirin yan ta'addan. Wannan kuma yasa aka biyo bayansa da kaddamar da wani sabon farmaki mai suna operation Lexanity. Duba da yadda aka dakile kazar-kazar din yan ta'addan ya zuwa yanzu, ko ai cewar an kawo ƙarshen su? Tambayar kenan da na yawa mataimakin babban komandan rundunar kasashen tafkin Chadin, Brigade General Abdu Harun Asmani.
Ba za mu ce ba yau illa duka an gama da su, amma an kaiye musu ƙarfin su. Da anka kaiye musu ƙarfi, mi za mu ce ma kaman ƴan uwanmu masu kamun kihi wajen baga ko wajen gingimi ko wajen dabuwa na Cameroon koko dabuwa can Chad koko na haka wajen fishi dam duka, sai a ce musu insha Allah bisa kan wanda munka gani ba wani ƙarfi gare su ba, amma da ƴan kingi kadan, wannan kadan kaman collaboration da mu da ƴan civilian ya kamata mu sa hannu ciki hannu inda suke a hada mu na mutai mu iske su.
Tuni da shugabannin kasashen tafkin Chadin suka nuna gamsuwa bisa irin gaggarumin nasara da dakarun nasu ke samu, har ma sun tura babban sakataren hukumar raya tafkin Chadin ambassador Nuhu Mamman da sako na musamman zuwa dakarun wannan runduna.
Can shugabannin mu sun ji labari cewa aikin da ake yayi kyau, suka ce in zo in gansu in fada musu cewa a ƙara ba su ƙarfin gwiwa, a nuna musu cewa lallai an gamsu da wannan aikin da suke yi, kuma duk wani abun da ya kamata a yi a taimaka a cigaba da samun nasarar wannan aiki za a yi.
Ganin shugabannin sun nuna a shirye suke su ƙara dafawa wannan runduna, ko a halin yanzu mai wannan runduna ke bukata? Tambayar kuma da na yi wa babban komandan wannan runduna kenan, Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim.
Zan ce kasashen nan ya kamata su ƙara ba mu sojoji da suka fi sojojin da muke da su yanzu, kuma a kawo mana kayan yaki na zamani wato technology cikin wannan aiki. Wannan motan igwa da ake kira MRAP din nan gaskiya ya taimaka mana wurin wannan aiki. Ni ina so a matsayina na komanda na wannan runduna in ga cewa Niger sun samu siyo kamar 100, Chad su ma sun siyo 100, Nigeria sun siyo 100, Cameroon sun siyo 100, da suwa don zan san cewa lallai wannan abun zai kare kwanan nan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Injin Maina, Jamhuriyar Chadi.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Babu Yakubu da ƙarshen labaran duniyar.
Ƙasa da wuni guda da Koriya ta Arewa ta gwada wasu manyan makamai masu linzami guda 8. Koriya ta Kudu da Amurka sun mai da martani, inda suka kaddamar da wasu makamai masu linzami guda 8 a gabar tekun gabashin Koriya. Gwajin martanin na baya-bayan nan wata alama ce da ke tabbatar da sabon shugaban Koriya ta Kudu, Yoon Suk-yeol, mai ra'ayin mazanjiya, zai yawan mai da martani kuma cikin gaggawa ga gwaje-gwajen makamai da kuma takalar Koriya ta Arewa. Hakan na nufin an samu sauyi akan yadda tsohon shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in yake tunkarin al'amura, wanda yake ɓoye ƙarfin sojansa a fili a ƙoƙarin rage tankiya da kuma neman hanyoyin zaman tattaunawar makaman nukuliyar Koriya ta Arewa. Wasu manazarta na fargaban cewa Yoon na iya shiga cikin wani yanayi mai hatsarin gaske na tsokana, lamarin da zai baiwa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ƙarin hujjar yin gwaje-gwajen makamai masu girma. Sai dai wasu sun ce mayar da martanin mai tsauri da Amurka da Koriya ta Kudu suka yi ya zama wajibi ne don dakile hare-haren Koriya ta Arewa da kuma tabbaci ga kawai da suka dogara da kariyar Amurka. A ƙarshe, kimanin makonni uku kenan da Ranil Wickremesinghe ya karɓi ragaman shugabancin ƙasar Sri Lanka a matsayin Prime Minister, inda yake fuskantar wani aiki mai wahala na fitar da ƙasar mai fama da matsaloli daga taɓarɓarewar tattalin arziki, lamarin da ke barazanar wargaza ta.
A gaida Babu Yakubu Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Ghana na cewa sashin samar da makamashin kasar ya inganta da kashi 10% bayan da gwamnatin Amurka ta kammala wani aikin samar da makamashin na dalar Amurka miliyan 316. Kammala wani aiki na zuwa ne yayin da kasar ta Ghana take fuskantar matsalar karancin wutar lantarki. daga Accra ga rahoton da Idris Abdalla Bako ya aiko mana.
Hukumar kalubalen karni ko MCC a takaice ta kasar Amurka ta ce yarjejeniyar samar da wutar lantarki da ta yi da Ghana ta kara inganta sashen makamashi da kashi 10 cikin 100. Yarjejeniyar wutar lantarkin ta dalar Amurka miliyan 316 ta yi sanadiyar kammala gina tashar rarraba wutar lantarki ta Fukwasi da kuma kasuwa da kuma wasu manyan tasoshin samar da wutar lantarki guda biyu domin magance kalubalen dauke-dauken wutar lantarki don karuwar masana'antu a kasuwa da kewaye. Yayin wata ganawa da manema labarai bayan kammala yarjejeniyar cikin nasara, mataimakin babban jami'in gudanarwa na hukumar MCC Mahmud Ba ya ce matakin ya ƙara ƙarfin watsa wutar lantarki a Ghana da fiye da megavolt ampere 1000.
Specifically to the program that we did here, I think we have increased the capacity by 10%.
Musamman ga shirin da muka yi a nan, mun ƙara ƙarfin hanyoyin sarrafa wutar lantarki da kashi 10 cikin 100. Wannan aikin da aka kammala zai amfani musamman babban asibitin yankin Accra, cibiyar kiwon lafiya ta jami'ar Ghana, cibiyar nazarin likitoci ta Noguchi, babban masallacin ƙasa da jama'a da ke amfani da wutar lantarki fiye da 800. A ranar Laraba da ta gabata ne mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia ya kaddamar da tashar rarraba wutar lantarki kashi na biyu a kasuwa da ke yankin tsakiya wanda aka kashe dalar Amurka miliyan 50 wani bangare na cikin yarjejeniyar. A wajen kaddamarwar mataimakiyar shugaban jakadancin Amurka a Ghana Nicole Chulik ta bayyana yawan kwanakin da aka gudanar da aikin da kuma irin kudaden da aka kashe.
So with the inauguration of the Kasuwa bulk supply point here today, we mark the successful completion of the MCC Ghana Power Compact. This was a nearly 6-year, $360 million commitment by the American people to improve Ghana's energy infrastructure.
Da muka kaddamar da tashar rarraba lantarki na kasuwa, muna nuna nasarar kammala aikin samar da wutar lantarki na MCC Ghana. Kusan shekaru 6 kenan da al'ummar Amurka suka kashe dala miliyan 316 don inganta ayyukan makamashin Ghana. Mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia a nasa bangaren ya tabbatar wa waɗanda suka ɗauki nauyin aikin cewa za a tafiyar da wurin yadda ya kamata.
It is also my pleasure to acknowledge that the asset we are inaugurating this afternoon will ensure that the supply is adequate and reliable.
Na farin cikin amincewa da kadarorin da muke kaddamarwa a wannan yammacin zai tabbatar da cewa wadatar wutar lantarki ta isa kuma abin dogaro wajen matukar ci gaban masana'antu da gwamnatin su ta sa a gaba. Alhaji Bawumia ya mika godiya ga gwamnatin Amurka.
Finally, I would like to convey Ghana's sincerest appreciation to the government of the United States of America, whose funds provided as grants and cooperation have made all these assets available to us.
A ƙarshe ina mika sakon godiya daga ƙasar Ghana ga gwamnatin ƙasar Amurka da ta zuba kuɗaɗe a matsayin tallafi kuma ya tabbatar da wannan kadara gare mu. Shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo ne ya kaddamar da kashi na farko wanda aka kashe dalar Amurka miliyan 47 a Fukwasi da ke yankin Greater Accra a watar Oktoba 2021. Idris Abdalla Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar, wasu 'yan ƙasar sun fara tufa albarkacin bakinsu bayan da ƙungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta bayyana sunayen mutanen da za su yi aikin shiga tsakani a ƙasashen Mali, Burkina Faso da Guinea inda sojoji suka juye mulki. Tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu ne ƙungiyar ta ɗora wa nauyin shiga tsakani a ƙasar Burkina Faso, abinda ya haifar da muhawara tsakanin 'yan Nijar, inda yayin da wasu ke ganin zai samu nasarar sasanta ɓangarorin, wasu kuwa suna cewa ne babu tabbas akan wannan hasashe bisa la'akari da wasu dalilai. Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Manzon musamman na sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a Afirka ta Yamma da yankin Sahel Muhammad Ibn Chambas ne ƙungiyar ta ECOWAS ta zaɓa domin shiga tsakani a rikicin ƙasar Guinea-Conakry, yayin da shugaban ƙasar Togo Faure Gnassingbé zai haɗa gwiwa da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan don sasanta rigingimun ƙasar Mali, sai tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu da ƙungiyar ta ɗora wa nauyin warware rikicin ƙasar Burkina Faso, matakin da ke ɗaukar hankulan jama'a a nan Nijar. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Abdulrahman Alkasum na da ƙwarin gwiwar cewa Isu Muhammadu na iya samun nasarori a wannan aiki ko da yake akwai buƙatar gyara a ƙudurin na ƙungiyar ECOWAS.
Babu wani rikici wanda ke bayyana ƙarara ko wani bangare na al'umma wanda bai amince ba, watakila don ya taimaka musu ganin cewa sun cika sharuɗan da ita ECOWAS din da kasashen duniya suka sha musu na si maza ganin sun maido mulki ga hannun Warhulla. Watakila shi ne, amma a cikin gidan babu wani rikicin da za a ce ga ana nema a shiga tsakani.
Ya kake ganin shi Muhammad Isu zai iya sauke wannan nauyi da aka dora masa?
Ina ganin zai iya saukewa duk da ke kamar kusancin shi da shugaban kasar wanda aka tumbike, mai ganin cewa shi ma wanda aka tumbiken bai wani jajircewa ba, kuma mutanen da ke goyon bayan shi ba su tirje ba kamar sun karbi kadara. To ina ga wannan zai taimaka mishi cikin sa bakin da zai yi.
To amma a ra'ayin wani dan rajin kare demokradiya jagoran gamayyar kungiyoyin Rawat Dambaji son Allah, zai yi wuya kwaliya ta biya kudin sabulu
a halaka ta dindigim tsakanin shi da Faransa. Zata yi zama cikas yan Burkina su ce sun yi zai yi musu adalci, ba dan ba mu son shi bane, a'a namu ne tsohon shugaban kasar mu na ba mu son abin da ya taba imagine din shi, amma abubuwa ne waɗanda ita gaskiya an ta zaka a hode ta yayi kamari da yi ma Faransa duk abin da take so. To da wuya kasar ta duka kyamar Faransa ta yarda da ciya tsohon shugaban kasar mu shiga tsakanin su sasanta su.
Rigingimin da suka yi sanadin faduwar da daddiyar gwamnatin Blaise Compaore da hatsaniyar siyasar da aka yi fama da ita a zamanin shugaba Kabore kafin daga bisani sojoji su tumbuke shi daga karaga, alamomi ne da suka zama wajibi Isu Muhammadu ya yi la'akari da su don gane ta inda zai kullowa aikin da aka bashi.
Duk wata matsala su abin da suka gada shine a kai ta bisa titi a bajeta wanda yake yawan tare jama'a shi ke. Kuma abin da ake bukata gaba ɗaya ne ita kasa ko tsarin jagorancin kasa a mai ladabi na mai da muhimmanci ga tattaunawa ya kasance titi ko soja ba suke magance matsaloli ba na demokradiya, ana magance su ne da tattaunawa.
Rashin daukan mataki a taron na sai da yawo na karshen mako game da takunkumin da aka kakaba wa kasashen Mali, Guinea Conakry da Burkina Faso wani al'amari ne da a yanzu haka ke ci gaba da haddasa cece kuce a tsakanin jama'a, domin abin na nuna alamun gasawar kungiyar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dajewa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam na wannan mako. A cikin shirin namu za ku ji hirar da muka yi da wani dalibi da ya halarci makarantun tsangaya a kasar Morocco, inda kuma ya shaida mana yadda ake gudanar da tsarin karatun tsangaya irin na almajiranci a wayancan kasashe na Larabawa da kuma sabanin yadda ake gudanar da shi a nan Najeriya. Kamar da mai saurare ya sani dai, makarantun tsangaya wani tsari ne na koyar da ilimin addinin musulunci. To sai dai yadda ake gudanar da shi a wasu sassa na duniyar musulmai ya sha bambam da yadda har yanzu ake gudanar da shi a nan Najeriya, musamman ma dai arewacin kasar, inda har yanzu almajirai ke ci gaba da gararan ba domin bara na samun abin sakawa a bakin salati, lamarin da yake ci gaba da haifar da cece kuce tsakanin shugabanni da malamai ko alarmomi a ƙasa. Wata kididdiga da hukumar UNICEF a shekara ta 2014 ya nuna cewa akwai almajirai kimanin 10,000 da ke karatun tsagaya a ƙasar. Alarma Baffa Gadi na ɗaya daga cikin 'yan arewacin Najeriya da suka samu sukunin yan karatun allo a kasar Morocco, kuma ya shaida min yadda ake gudanar da karatun a can da kuma Najeriya.
Ni dai alhamdulillah na yi karatun Alkur'ani, wato kuma karatun da na yi na Alkur'ani irin na allo na yi tun lokacin na gargajiya dai da ake yi na karatun Alkur'ani a rubuta a wanke. To yadda muka sani, wannan karatun allo ta dauko asali shekara da shekaru haka ake yin ta. Shuwagabanni malamai masu hannu da shuni su sani cewa karatun allo na Alkur'ani da ake yi na kaka da kakanni, ni a nawa ra'ayin yadda na duba na gani, ina so ne su dauka su sa shi a ma'auni, su auna su gani. Za mu duba mu ga tarbiya na dan musulmi a yau, balle kuma an ce karatun allon nan za a dauke ta saboda su mahukunta ko kuma shugabanni da malamai da aka zauna aka tattauna da su suna nuna cewa a dauke almajiran a kai su makaranta ta zamani anan su dinga karatun zamani suna yin na allo yana da kyau amma su sani za su rage yawa da kuma kima ta karatun me yasa na faɗa haka za mu dauki tarbiyyar yara a yau yadda duniya ta zama dan shekara 30 tarbiya ya take a wajensa haka dan shekara 40 haka dan shekara 50 zuwa 70 duk wanda ka tambaya a cikin wa'annan mata za su ga maka tarbiya ta canja tarbiya ya lalace gaba daya mu dauko misalan makarantun zamani na gwamnatin a duba su a gani suna da cancanta suna da wannan cancantan suna da wannan kulawan da har za a ce za a dauki karatun allo a kai shi a mayar da shi na zamani yara su dinga zuwa suna yi kuma a garuruwan su
to ganin irin wannan bayani da ka riga kai yana nufin kenan baka goyen bayan matakan gwamnati musamman na tarayya na yin gyara a wannan fiya na karatun tsanga kenan ko almajiranci
ni ba wai ina ja da gwamnati ko kuma in ce ba daidai bane a'a ina bada shawara ne a dauko tarbiya na dan musulmi wanda ya fito karatun zamanin zalla da wanda ibi ta hanyar karatun allo ya fito ko kunya sai kaga suna da bambanci na ji hirarraki da yawa da aka yi da mutane mahukunta game da karatun allo ga yadda ya kamata ya kasance suna ganin cewa gwara a ce an kawo yaro karatun an kawo kudin abinci an bashi a daina bara kan muna goyen baya 100% in an ce almajiri ya daina bara amma ya rubuta allo ya wanke ya karanta ni fa ina kira ga malamai da mahukunta da masu hannu da shuni cewa kada a kuskura a ce za a hana wannan karatun Allah a ce za a maida shi na zamani in an mai na zamanin ana karatu yes mun sani gashi Qur'anin ne ana karanta amma adadin sa yawan sa zai ragu abinda muke nuni akai kenan yawan karatun Allah in ji aka maida shi na zamani suka dandana zakin sa uniform su je can su dawo karatun Qur'ani yawan sa a Najeriya zai ragu kaman kasashen Larabawa inda muka je muka gani kama daga Misira Kalyanku Tunisia, Algeria, Kadawu kuma Sudan, da sake dawowa ina ne zance Morocco. Yadda suke karatun Allah sun mai da shi na zamani amma ba irin namu ba. Za a je a gina makarantan allo ne, ginanne da dakuna da komai ga masallaci ga katon waje an rufe ga Allahna azumi. Da tawada yadda muke a nan Najeriya za su rubuta su wanke allo, su rubuta su wanke su je su yi darasi, a musu malami ya musu darasu a jajjara a zo a sake durkusa akan Allah nan ana goma shi wani idan yayi saukan farko wani idan ya samu 40 20 10 sai ya je ya shiga makarantar zamani idan aka ce an mai da shi na zamani za a samu haka za a samu irin wannan tarbiya ya je kasance ladabi
to wani kira zaka yi ga hukumomi na ganin an dauki matakan da suka kamata na inganta wannan tsari na karatun allo ko kuma karatu irin na tsangaya
ni ina kira ga mahukunta da masu hannu da shi da malaman mu a sake zama a duba wannan idan za a hana bara in gwamnati za ta dinga ciyarwa in kuma iyayen yara ne za su dinga ba su abinci ko kuma kudin abinci yana da kyau amma a yi karatun allo yaro abin da ya samu ya dan tasa sai je shiga na zamani ita na zamani ba ta su ba amma ta qur'anin in ba a gino da ita ba ba za su shiga kai ba ba za ta zauna ba zan ba da wani misali a cikin abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da umurni hadda karatun qur'ani a cikin abin da yake mu fara da shi amma yanzu ba ina nufin cewa ai mahukunta sun ce za a daina bane sun ce za a yi amma a zamanance mu kuma muna duban aka koma a zamanance mu dauko tarbiya mu gani ya tarbiyan zai zama na biyu kenan na farko kenan na biyu kuma adadin karatun zai rabu sahabbai ridwanullahi alaihi salam a masallacin annabi suna zaune da tare da annabi ya ce musu lallai wannan zuciyan tana tsatsa tana datti suka ce masa ya rasulullahi menene maganinta sai ce musu karatun alqur'ani in dai za a dinga karantawa zuciya za ta wanke
to ma zararo anan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku ji mu da ci gaban wannan shiri inda za ku ji ta bakin Sayyid Hassan daya daga cikin jagoran da ke neman a kafa kuma kula da makarantun tsangayu a Najeriya a madadin bakon namu Baffa Gali da jami'ar da ta daidaita wannan shiri da bada umarni Julie Leather Gresham na ku Babangir Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon
ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun raina
yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kai ko mana ta hanyar email
sakonmu na farko ya fito ne daga Namairo Umar Makera da Yahya Dannu Azare suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jajantawa al'ummar jihar Ondo a bisa wani harin da wasu bata gari suka kai wata majami'ar jihar wanda ya halaka masu ibada da dama. Da fatan Allah ya bamu da gwamnatin zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Sako na gaba kuma yace assalamu alaikum murya Amurka tashar yancin da bata kyamar kowa. A yau muna son ku fada wa delegate din da za su fitar da dan takarar shugaban kasar jam'iyyar APC mai mulkin kasa da su sani cewa duniya ta saka musu ido domin ganin irin rawar da za su taka wajen fitar da kokwaran dan takara da zai iya karawa da sauran yan takarar shugabancin kasar. Da sauran jam'iyyu suka fitar a wannan zaben da take tafe a shekarar 2023. Sako daga Aliyu Usman Takalafiya da dan Asaba mai fata da kuma Sani Ashafra da Hamza Galadima birnin Kebbi. Sai sakon haɗin gwiwa kuma daga Nazifi Ibrahim daga Rugar Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Babangida IBB Giyawa da Faruku Mahe Karuga Sokoto suka ce salam VOA Hausa. A daidai lokacin da zabe ke ƙara karatuwa, muna fatar gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ƙara kokari wajen inganta harkokin tsaron kafin babban zaben gama gari mai zuwa a shekarar 2023, domin ba za mu lamunci yadda gwamnati take yin duk mai yiwuwa ba wajen ganin ta kare martabar akwatin zabe yayin da rayuwar talakawa ke fuskantar kalubale na tsaro kowace dakika cikin kasar mu Najeriya. Allah ya kawo mana agajin gaggawa a Najeriya. Sai sakon mu na ƙarshe yace assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani daman yin tsokaci akan yadda ake ta cece ku ce akan tantance ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ta, wanda kowanne daga cikin masu nema kowa ya tsargu ganin jam'iyyar ba ta da gwani na haƙiƙa. Kowa zai iya samu kuma zai iya rasawa. Allah ya zaba mana mafi alheri, amin. Sako daga Sardaunan Kwallon Misau Zaharuddin Muhammad Kaka. To madalla, ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku.
Yanzu kuma ga babu ya ku biya dawo da labarai a takaice.
Mahmud a takaice, hukumomi a jihar Ondo Najeriya suna gudanar da bincike a yau Litinin akan wani mummunan hari da aka kai a wani cocin Katolika. Ba a gane takamammen adadin mutane da aka kashe a harin na jiya Lahadi ba a kan cocin St. Francis Catholic Church, inda kakakin gwamnatin jihar Ondo ya fada wa kamfanin dillancin labaran AFP cewa 'yan bindigan sun kashe mutane 21. Kana Reuters ya ambato adadin da wani likitan Ondo ya bayar cewa mutanen da suka mutu sun kai 50. Asibitoci na duban waɗanda suka jikata a cikin harin, yayin da wasu masu taimako suke bada jini domin ceto masu fama da rauni. Bayan samun nasarori a cikin 'yan kwanakin nan, mayakan Ukraine da suka gwamza fada a birnin Severodonetsk sun rasa wasu yankuna da suka koma hannun rundunar Rasha, a cewar gwamnan yankin. Masu kare mu sun yi kokarin kai hare-haren mai da martani na ɗan lokaci, sun kubutar da kusan rabin birnin. To amma lamari ya kuma dan tabarbare mana, inji Sarhi Haidai, gwamnan yankin Luhansk da ya hada da birnin Severodonetsk, yana fada a yau Litinin. A ƙarshe, kasar Indiya na fuskantar babban fushin diplomasiya daga kasashen musulmi bayan da wasu manyan jami'ai a jam'iyyar Hindu ta masu kishin ƙasa suka yi kakkausar suka ga musulmi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda suka sha zargin kalaman ɓatanci a wasu kasashen Larabawa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin shi Baba Yakub Mukirde ta ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shi shirin, sai injinanmu Patrick. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare, idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa, ka shirin yau da gobe.